Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Mustapha Faruk Saminu ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hanci na yau Juma'a 24 ga watan Nuwamba shekara ta 2023. Bayan labaran duniya za mu kawo muku rahoto kan yarjejeniyar da gwamnatin Najeriya ta kulla da kasar Jamus a bangaren makamashi na zamani da wutar lantarki da iskar gas har ma da tsaro. Hukumomi a kasar Ghana na shirin aiwatar da wani tsarin kiwon kifi tare da jimmar magance matsalar karancin abinci da samar da ayyukan yi. A kasar Kamaru kuma mahukunta sun ce an sami nasarar rage rikice-rikice sakamakon karancin abinci da ruwa. Yau bayan yadda sadurin dubatar itatuwa a sansanonin ‘yan gudun hijira. Za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli, wato amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A yau Juma'a ne yarjejeniyar da aka kulla tsakanin Isra'ila da Hamas ta fara aiki da misalin karfe 7 na safe agogon yankin, wato karfe 5 agogon GMT, inda aka tsara za a sako rukunin farko na mutanen da aka yi garkuwa da su daga Gaza da misalin karfe 4 na yamma, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Qatar wacce ke taimakawa wajen tattaunawa a yarjejeniyar. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Qatar Majid Al-Ansari ya shaida wa manema labarai cewa yarjejeniyar ta farko tun bayan fara yakin a watan da ya wuce za ta hada da dakatar da bude wuta a arewaci da kudancin Gaza. Karkashin wannan yarjejeniya za a sako mata da yara kanana 50 da mayakan Hamas suka sace daga Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba, a madadin mata da kananan yara Falasina 150 da aka daure a gidan yari da ke Isra'ila. A yau Juma'a za a sako mutane 13 da aka yi garkuwa da su a Gaza, kuma za a saki karin wasu rukunin waɗanda aka yi garkuwa da su a kowace rana na tsagaita buɗe wuta har sai an sako jimillar mutum 50. Hukumomi a ƙasashen yammacin Afirka da dama na ƙoƙarin shawo kan cutar mashako da ta ɓarke a yankin, ciki har da Najeriya, inda wani babban jami'in lafiya ya faɗa a ranar Alhamis cewa an yi wa miliyoyin mutane rigakafi domin cike giɓin rigakafin cutar. Aƙalla mutum 573 daga cikin 11,640 da aka tabbatar sun kamu da cuta a Najeriya sun mutu tun bayan ɓarkewar cutar a watan Disambar 2022. Ko da yake jami'ai sun kiyasta adadin, a yanzu ya ragu saboda ƙoƙarin jinya wanda zai iya ƙaruwa sosai a cikin jihohi da ba za a iya gano waɗanda suka kamu da dama ba. A jamhuriyar Nijar kuma da ke makwabtaka da Najeriya, mutum 37 ne suka mutu cikin mutum 865 da suka kamu da cutar ya zuwa watan Oktoban da ya wuce, yayin da kasar Gini aka bada rahoton mutuwar mutum 58 daga cikin 497 da suka kamu tun bayan ɓarkewar cutar a watan Yuni. Ya zuwa yanzu dai an samu rahoton kamuwa da cutar mai saurin yaduwa a jihohi 20 cikin 36 na Najeriya. A Najeriya kashi 42 cikin 100 na yara 'yan ƙasa da shekaru 15 ne kawai ke samun cikakkiyar kariya daga kamuwa da cutar ta mashako, a cewar wani bincike na gwamnati, yayin da Gini ke da kashi 47 cikin 100 na adadin waɗanda aka yi wa rigakafi, waɗanda duka sun yi ƙasa da kashi 80 cikin 100 da shawarar da hukumar lafiya ta duniya WHO ta bayar kan samar da kariya ga al'umma. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Motocin ɗaukar marasa lafiya sun kasance cikin shiri a ranar Alhamis, yayin da masu aikin ceto na inda ke tona tarkacen baraguzai da suka raba su da ma'aikata 41 da suka makale a cikin wani rami da ya ruguje kusan makonni 2 da suka gabata. Masu aikin ceto suna da gadajin ɗaukar marasa lafiya na musamman masu kafafu waɗanda ke shirye don zakulo mutanen da suka tagayyara daga cikin mita 57 na bututun ƙarfe wanda zai buɗe idan aka cusa shi ya shiga sashi na ƙarshe na tantan ɗin ƙasa, kankare da tarkace da ya toshe hanyar da za su tsira. Motocin agajin gaggawa da asibitin tafi da gidanka na jira, suna shirye-shiryen tarɓin mutanen da suke makale a cikin wani yanki na ramin da ake ginawa na ƙarƙashin ƙasa a kogon Uttarakhand da ke jihar Himalayan cikin kwanaki 12 da suka wuce. Sai dai ana ci gaba da samun tsaiko wanda ya haɗa da faɗuwar tarkace da fargabar ƙara samun ruftawa kogon da lalacewar na'urorin haƙar ƙasa yayinda aka samu cikas a ranar Alhamis sanadiyar matsalolin na'ura.
Tunan ba da jimawa ba Hafiz zai sake dawowa da labaran duniya kashi na biyu. To amma kafin nan, gwamnatin Najeriya ta sanya hannu kan wasu yarjejeniyoyi da kasar Jamus da suka shafi sha'anin samar da makamashi na zamani da wutar lantarki da iskar gas har ma da tsaro. Karkashin yarjejeniyar ana sa ran kasar ta Jamus za ta zuba jari na dubban miliyoyin dalar Amurka a Najeriya a fannoni daban-daban. Kamar yadda ministan harkokin wajen Najeriya da ke cikin tawagar shugaba Bola Tinubu a Jamus din ya bayyana wa wakilin mu a Abuja Umar Faruk Musa.
Akwai sa hannu da aka yi a yarjejeniyoyi na kasuwanci wanda za su sa hannun jari na miliyan 500 wanda bankin Union Bank suka sa hannu da wani kamfanin Jamus za su sa hannun jari a Najeriya wanda za a dinga aikin wutar lantarki mai amfani da hasken rana. Sannan na biyu akwai sa hannu kuma da aka yi shi kuma na iskar gas wanda kamfanin Najeriya da kamfanin Germany, wato na ce kamfani ba wai NNPC ne ke magana ba, kamfanoni ne masu zaman kansu suka shirya tsakaninsu wanda ofishin jakadan Najeriya na Jamus su suka sada su nan su ma suna so su yi aikin sarrafa gas da za a dinga fitarwa ana kaiwa Jamus. Sannan kuma an yi maganan su kansu tsakanin Jamus da Najeriya batun yadda Jamus ke neman za su samu iskar gas daga Najeriya tun saboda suna karancinsa. Wannan ma kuma zai taimaka mana wurin fashe-fashen bututu da ake yi. An yi maganan tsaro na bututun mai da iskar gas musamman a yanayi irin namu wanda yawancin iskar gas da ake sarrafawa a tsibirin Borno inda ake da LNG yana tahowa ne tare da danyen mai abinda ake kira associated gas. Saboda haka aka fasa masu fasawa su yi satan mai suna tafo mana iskar gas din don danyen mai yana tahowa ne tare da iskar gas a rijiyoyin mai da ake haƙo shi. Don haka aka magance wannan zai taimaka mana wurin ba iskar gas din ba har ma danyen mai da muke sayarwa ana samun kuɗin shiga.
Akan matsalar tsaro da ta'addanci su Boko Haram da 'yan satan mutane suke hana ruwa gudu a arewacin Najeriya fa.
Wannan kuma horarwa ne da kayan aiki wannan irin taimakon da za su yi kenan ba wai su ne za su zo mana da sojojin su shigo wannan yankin ba domin su taimaka. Mu ne za mu yi da kanmu kuma su za su taimaka wurin korarwa da kuma kimiyya irin na zamani da wasu dabaru irin na jami'an tsaro yadda za su za a iya ganin abin da yake faruwa daga sararin samaniya da wasu na'urori da akan sa a wurare domin a fahimci abin da ake ko kuma jirgin sama mara matuki. To wannan da duk irin abubuwan da ake magana kenan za su taimaka in Allah ya yarda. Domin ba wai Jamus bai kawai suka halarci wannan taron, akwai kasashe da dama na Afirka da suka halarci wannan taro, akwai kasashen Turai da suka halarci wannan taro. Duka kuma a nan kowa ya tsaya kusan matsaya ɗaya cewa dole ne a tabbatar da zaman lafiya a yankin Sahel. Dole ne kuma demokradiyyar nan shine abin yi domin a samu zaman lafiya. Wannan kuma shine yake bawa masu hannun jari karfin gwiwa har ma suke zuba kudadensu domin a gyara tattalin arziki.
Ministan harkokin wajen Najeriya kenan a tattaunawar sa da wakilin mu Umar Faruk Musa. A yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da karshen labaran duniya.
Jami'an kasar China sun ce ba su gano alamun wata sabuwar cuta ba a kasar, kamar yadda hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗa a ranar Alhamis. Kalaman na hukumar ta WHO na zuwa ne bayan wata bukata da ta mika wa hukumomin China na neman ƙarin bayani dangane da yadda ake samun ƙaruwar yara ƙanana da ke kamuwa da wata cuta mai shafar numfashi da kuma cutar pneumonia. Hukumar WHO ta ambaci rahotannin kafofin yaɗa labarai da ba a fayyace ba da kuma hukumar da ke sa ido kan cututtuka masu yaduwa ta duniya, kamar yadda aka ba da rahoto game da cututtukan sanyi da ba a gano ba tsakanin yara da ke arewacin China. Kuma a hukumance sun nemi ƙarin cikakkun bayanai daga China a farkon wannan makon. Masana kimiyya daga waje sun ce yanayin yana bukatar a saka masa ido sosai, amma ba su gamsu da cewar karuwar cututtukan numfashi da aka samu a baya-bayan nan a China ya nuna alamar barkewar wata sabuwar annoba a duniya ba. Daga ƙarshe, babban bankin ƙasar Turkiya ya sake yin wani gagarumin ƙarin kuɗin ruwa yayin da yake kokarin daƙile hawa farashin kayayyaki da rabanya da lambobi biyu, lamarin da ya sa magidanta ke fafutukar ganin sun fi ƙarfin abincin da za su ci da kuma samun muhimman abubuwan bukatun yau da kullum. Bankin a ranar Alhamis ya ƙara yawan manufofinsa da maki 5 zuwa kashi 40 cikin 100 don yaƙar hauhawar farashin kayayyaki da ya kai kashi 61.36 cikin 100 a watan da ya wuce. Wannan dai shine karo na 6 da bankin ke ƙara kuɗin ruwa a jere da ke auna hauhawar farashin kayayyaki da ya kai kashi 61.36 cikin 100 a watan da ya gabata. Hakan dai ya yi hannun riga da mahanga irin ta tattalin arziki, kuma da yawa na dora laifin akan irin matakan da shugaba Erdogan ke dauka da ba a saba gani ba wajen magance wannan matsala ta tsadar rayuwa. Bayan da aka sake zaben sa wani sabon wa'adi, Erdogan ya nada wata sabuwar tawagar masana tattalin arziki wacce ke ta sauya tsarin samar da kudin ruwa mai sauki.
Sai da Muhammad Hafiz Baballe ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai a kasar Ghana, inda hukumomin kasar ke shirin aiwatar da wani tsari na kiwon kifi tare da zamar magance matsalar karancin abinci da samar da ayyukan yi. Wakilin mu Ridwan Abbas na dauke da karin bayani.
Cibiyar da ke kula da tafiyar da harkokin ruwayen kasa da kasa na Ghana a bisa haɗin gwiwa da Commission Aikin Kifi da Cibiyar Binciken Ruwa na gabatar da aikin kiwon kifi ɗin cikin ƙananan tafkuna da ma'adanan ruwa cikin jiha Arewa maso gabas. Ana gudanar da wannan ƙuryar aiki ne cikin garin Lambosiye da nan Larago da nan Tini da kuma Tambo. Manufa dai shi ne yin amfani da tarin idanuwan ruwa su samar da wadatar abinci da rage talauci da kuma ƙarfafa matsayin mata da matasa. Da yake magana a walwale ministan jiha Arewa maso gabas Wudana Zakari ya bayyana muhimmancin sana'ar kiwon kifi a cigaban halin rayuwa da tattalin arzikin jihar. Ya ce
the regional perspective and regional goals of fish and nutritional security is high.
Fikira na cigaban jihar a wadatar kifi da abinci masu gina jiki na a sama. Jihar ta Arewa maso gabas na sayin amfani da kafafen ruwa irin su kogin White Volta da tarin tafkuna da kuma cibiyar ruwan Kalgo da ake ginawa yanzu haka. Zai bunƙasa tattalin arziki na harkar kifi tare da samar da ayyuka da kuɗin shiga wa matasa cikin jihar. Dr. Emmanuel Mensa na cibiyar binciken ruwa ta CSIR ya bayyana cewar idanuwar ruwa a cikin yankuna da ke cin gajiyar shirin za su iya bunƙasa harkar kiwon kifi a matsayin babban sana'a. Ya ce
community groups that we have selected in the act of fishing.
Duk unguwar da ke cikin kungiyoyin da muka zaba za su iya ƙara samar da kuɗin shigansu da ƙarin ayyukan yi. Mun lura za mu iya ajiye keji-keji cikin tafkuna da ma'adanan ruwa, kuma hakan zai haɓaka samun wadatar kifi da za a yi amfani da su gida a sayar waje. Jafaru Dan Kobiya masani ne na kimiyyar halittu ya yi min ƙarin haske.
Abinda ya sa wannan shiri da ake neman yi nake ganin muhimmancin shi shine arewacin Ghana bayan ruwan sama ta dauke a wannan lokaci in dai ba wanda ke da wani aikin da zai iya yayi ya duba iyalin shi ba, to arewacin Ghana ba wani ayyukan da ke tafiya musamman manoma. Wannan kiwon kifayen da ake neman yi wannan babban mafita ne zuwa ga manoman da wannan lokaci na rashin ruwa suke zaman jiran shi ruwa ya zo su samu wani aiki su kara kan nomansu.
Mahalatta dai sun yi imani da shirin, shi yasa suke kiran ƙarin zuba jari yadda shirin zai cimma ƙudurinsa. Radwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana.
jami'ai a arewacin Kamaru sun ce tace-tace hankula kan abinci da ruwa da sauran albarkatu sun ragu matuƙa sakamakon daddata itatuwa kusan rabin miliyan 1 sansanonin ƴan gudun hijira da kewaye. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ziyarci yankin domin tattara bayanan nasarorin da aka samu kan ayyukan dazuka da kuma rage sauyin yanayi domin babban taron sauyin yanayi mai zuwa. Moki Edwin Kinzeka ya aiko mana da rahoto daga yawundin kasar ta Kamaru wanda Hawan Sharif ta fassara mana.
Jami'ai da mazauna arewacin Kamaru da ke kusa da kan iyaka da Najeriya da Chadi sun ce rikici tsakanin ƴan gudun hijira da mutanen da suka rasa mazubinansu da al'ummomin ƴan ƙasa kan abinci da ruwa ya ragu cikin shekarar da ta wuce yawanci sakamakon albarkar gandun daji da ya samu a tsakaninsu. Akwai ƴan gudun hijira kimanin 120,000 daga Najeriya da ke zaune a yankin tare da adadin mutane da dama da suka rasa mazubinansu a cikin ƙasar ta Kamaru da waɗanda suka koma gidajensu da ƴan ta'addan Boko Haram suka ɗaiɗaita. Shekaru 10 da suka wuce hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kafa sansanin ƴan gudun hijira na Minawo a kan fili kimanin hakta 630 da ke kusa da kan iyaka domin samar da gidaje ga ƴan gudun hijira 15,000. Amma yawaita tashe-tashen hankula da suka ƙi suka ƙi cinyewa ya sa sansanin ya cika ya batse da ɗan adam har 72,000 lamarin da ya ɗora gagarumin nauyi da muhimman ababen buƙata na rayuwa. Wata uwa mai shekaru 26 a duniya, Leyautu Habila, da ƴaƴanta biyu da ta tsere ma bala'in Boko Haram daga Najeriya ta ce rikicin tsakanin ƴan ƙasa mazauna a yankin da ƴan gudun hijira da mutanen da rikicin gida ya tarwatsa a kan ababen buƙata irin su abinci da icen girki kan faru ne a duk rana ta Allah.
The time that we come, all the firewood has finished in the bush. So,
Habila ta ce a yanzu kan tana cikin farin ciki saboda tana samun isasshen ice da take kariya tana makamashi da shi. Ba irin a da can baya ba wanda da wuya a samu icen girki a sansanin ƴan gudun hijiran na Minawo. Ta ce baya ga samun isasshen icen girki, a yanzu hukumar ta kula da ƴan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya ta koya musu yadda za su shuka itatuwa, su kula da su yadda za a shuka su domin samar da ƙarin itatuwa da wata fasaha ta samun makamashin girki. Yankin arewacin Kamaru da ke kan iyaka da Najeriya da Chad na ɗaya daga cikin yankuna mafi girma da suke ganin sauyin yanayin halittun tsire-tsire da ke yankin tsakiyar Afirka. Gwamnatin ta Kamaru ta ce sauyin yanayi, ƙaruwar jama'a da yawan sare itatuwa da sauran tsirrai na barazana ga albarkatun daji, kuma hakan ya jefa jama'a cikin ɗumbin talauci. Majalisar Ɗinkin Duniya ta rawaito cewa a shekarar 2016 shugabannin ƴan gudun hijira 5 daga Najeriya sun haɗu inda suka yanke shawarar shuka itatuwa a sansanin ƴan gudun hijira na Minawo domin samun sauƙin yanayin. Itatuwa da aka shuka sun haɗa da icen dalbejiya da icen zogale da kashu da dai sauransu, waɗanda dukansu itatuwa ne da ke jure mafari, kuma dukansu ana iya amfani da rassansu a matsayin makamashin girki. Haka kuma ana iya amfani da yawancin ganyayyakinsu a matsayin magani, abinci ko takin zamani. Hukumar ƴan gudun hijiran ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kuma ruwaito cewa kusan itatuwa rabin miliyan ne aka shuka a harabar sansanin ƴan gudun hijiran na Minawo. ƴan gudun hijira da ƴan ƙasa sun ce itatuwan sun kasance tamkar lambu, sun kuma samar musu da sansanyar inuwa da abincin dabbobi, wanda hakan ya rage yawan rikici da ke da alaƙa da rabon albarkatu. Mata kuma suka ce a yanzu ba su da fargaban cin zarafinsu ko wani tashin hankali a yanda suke tafiya mai nisa wajen neman icen girki ko ɗebo ruwa. Jakada mai yaɗa manufofin hukumar kula da ƴan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya kuma mai fafutuka a kan kare muhalli, Emital Mahmud, ta ziyarci arewacin na Kamaru a cikin watan nan. Ta ce ta saurari labaran nasarori da ƴan gudun hijira suka samu da alfanun da suka samu game da ayyukan bunƙasa gandun daji da ya amfani rayuwarsu ta yau da kullum.
The stories that we're seeing in Cameroon are not just stories of crisis, but they're also stories of...
Labaran da muke gani a Kamaru ba labarai ne kawai na tashin hankali ba, amma labarai ne na cin nasara, labarai na jajircewa da bunƙasa kai da mutane ke yi ba wai don kawai su rayu ba, har ma domin tafiya daidai da bambance-bambance da kuma sauyin yanayi da ake gani. Na yi imanin mafitar da ƴan gudun hijiran suka samar da su da kansu ne ƴan gudun hijiran suka jagoranta a Minawo ya tabbatar min da cewa hakan zai iya samuwa a Darfur da Nepal, zai kuma iya samuwa a Bangladesh saboda akwai kamarceceniya. Da take magana da kafa yaɗa labaran ƙasar Kamaru, Mahmud, wadda manomi ya ce ƴar gudun hijira ta ce ta tattara bayanan abin da ta kira muhimman sakonni da hangen nesa domin janyo hankalin duniya ga taron da ake yi kan muhalli na COP28. Ta ce ya kamata a fuskanta matsalolin sauyin yanayi da bayar da gudunmuwa ga kokari irin na aikin shuka itatuwa da yan gudun hijira suka yi na Kamaru ya kasance cikin jerin dukkan batutuwa mafi muhimmanci na ci gaba da za a tattauna a taron.
Masu saurare, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar muta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a ne, albarka mai sauraro. Kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Ya iya yiwuwa mai sauraro ya kasance da shirin a makon da ya gabata, inda shirin ya raja a kan taron Climate Reality da ya gudana a kasar Ghana. A ci gaba da tattaunawa da ɗan rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka yayi bayani a game da yadda aka zaburar da matasan da suka halarci taron domin su dada daura damara wajen shawo kan matsalolin sauyin yanayi da suka addabi kasashen nahiyar Afirka.
Shi Mr. Albo sai da yazo ya nuna mana ainihin me ke faruwa da Afirka bangaren kimiyya da fasaha da kuma duk wani bincike da aka yi tsakanin musamman Najeriya da Ghana sakamakon abubuwan da suke faruwa na kwana-kwanan nan da muhallin namu. Wannan kuma aka nuna me ake tunanin zai iya faruwa nan gaba. So wannan abin ya dumama wa mutane jiki sosai. Wannan shi ya zama kamar teaser wanda su yawancin wanda suka halarci wannan taron daga nan suka fara sanin cewa lalle an zo, akwai kuma bukatar su nutsu wanda aka ba su horo ta bangare daban-daban. Kowa ya san matsalar ta dami ita nahiyar ta Afirka baki daya, amma fahimci cewa idan an hada ka da dan Gambia da kuma dan Kamaru sun gano cewa duk wayannan matsaloli ne iri daya da suka shafi Afirka. So da karshe aka zo aka ta yin wasu tunane-tunane ta yanda za a samar da kudin matukunan da za a iya kula da wannan matsala. Domin ita samar da kudin nan shine yake zama babban matsala a tattare da mu, domin mun dogara da su Turawa. Kamar Amurka tana daga cikin waɗanda suke kusan ba da matsala a cikin harka ta muhalli ko kuma gurɓata muhalli. Mai isa a ce kuma Mr. Algo shine ake ganin kamar yake jagorantar wannan. An samu Annabi Ibrahim a cikin kafirai kuma a cikin masu bautar gunki, wanda saboda haka dan an samu ba amurke, misali yana jagorantar kungiya da take kula da wannan baiwa saboda ya san illar da take tattare da wajejakin nasu kenan. So alai halin dai mu dai yanzu an fitar da hanyoyi da dama akan yanda za a samar da waɗannan kudaden da kuma hanyoyin ma da idan an same su, domin sukan zama mana matsala idan an same su ya za a yi a kashe su. Ta yanda za a sauƙaƙa wannan magana da ita ake yi yanzu a duniya harkar bangaren mama yanayi, wato loss and damage, wanda mu mun san cewa daman manyan kasashe su ake zargi da gurɓata muhalli din da shi yanayi. So saboda haka kamar alƙawarin da aka yi na samar da kuɗin nan a Shamal Sheikh, shine ake ta tunanin idan an je mun tattaru yanzu mun tafi Dubai, me za a je musu da su daga Afirka.
A wani bangaren kuma an kasa cimma matsaya wurin wani taron neman kafa dokoki na duniya karan farko da zai taimaka wajen shawo kan matsalolin tarkacen ruba, wanda aka kammala a ranar Lahadin da ya gabata a babban birnin kasar Kenya Nairobi. A cewar Helen Kahaso Dena, shugabar Pan-African Plastic Project Lead for Greenpeace Africa, kamar yadda ta shedawa babbar wakiliyar muryar Amurka Carol Van Dam cikin harshen Turanci, cewa gwamnatoci sun gabatar da sama da kudurori 500
The part yeah, intergovernmental negotiating committee really ended on a disappointing note, simply because countries failed to agree on the intersectional work that is supposed to happen between now and the NC4 in Canada. And most of these oil and gas producing countries were dictating the terms of the negotiations. They were negotiating in bad faith. At the beginning of the week, there was this, you know, low ambition or self-proclaimed countries like Saudi Arabia, Iran, basically just all producing countries, and they really want to prioritize downstream measures as opposed to upstream measures. So as at when the meeting ended, really there was no agreement in terms of some of the international work that was going to go ahead.
Ta kuma yi bayani a game da irin matsalolin da robobi ke haifarwa musamman ma a nahiyar Afirka.
Plastic is very toxic. It pollutes the environment, but more than that, it also impacts on human health. We know that it's a triple sanitary crisis. So we're thinking of impacts on climate crisis, but also biodiversity loss and pollution. But more than that, studies have shown that there are microplastics in the air that we breathe, in the water that we drink, and some have even found in bloodstream of human beings. So we're not just talking about the impacts on the environment, but also on our own health. And for Africa specifically, you know, Africa has, is not really a major producer of plastic, but still bears the brunt when it comes to the impact of plastic pollution. Africa also has the added burden of plastic waste dumping, what has now come to be popularly known as waste colonialism. So we see countries from the global north scrambling to dump plastic waste into Africa and turn Africa into a dumpster.
Shi kuma Professor Abubakar Mamman Manzo na Jami'ar Tilaberi da ke Jamhuriyar Niger, wanda yake tare da wata kungiyar Birtaniya Pre-Aid, ya yi ƙarin bayani ne a game da yadda itatuwa ko tsirrai suka kasance wani ginshikin rayuwar ɗan adam da dabbobi.
Ice shi a gaskiya a yadda Allah ya yi rayuwarmu, ice ya zamanto abu ne wanda yake kan dogar da shi na rayuwa. Tun daga iska da za a shaƙa, wadda mutum ko dabba za ta shaƙa, itatuwa ne suke ba mu wannan iska, kuma itatuwa ne suke kare mu da kashin zahir rana, yanda suke shaƙar wannan zahir rana ta hanyar ganyensu don su mai da shi abinci cikin iyan da suke ake samu ga itatuwa, wanda cikin iyanin ne ake samu wa'ansu iyan su yi kamar daci, wa'ansu su yi zaki, wa'ansu yi ɗabri, wa'ansu duka kuma su zamanto abinci ne kamar inda ake samu kamar ƙwayar hatsi ko ƙwayar shinkawa ko ta alkama ko ta masara. Ta wannan fannin ne dabba za ta bunƙasa ta ƙoshi.
Mai sauraro, duka-duka abinda lokaci ya bamu damar kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Sai a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya bamu iko, inda za mu mai da hankali akan wani rahoton da kungiyar Oxfam ta fitar cikin wannan watan a game da rashin daidaito a bangaren sauyin yanayi a duniya. Yanzu a madadin bakin namu Farfesa Abubakar Mamman Manzo, Helen Kahasudina da Umar Sale Anka, da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Solomon Abu da daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
Wallahi da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
A yau Juma'a ne yarjejeniyar da aka kulla tsakanin Isra'ila da Hamas ta fara aiki, da misalin karfe 7 na safe agogon yankin, wato karfe 5 agogon GMT, inda aka tsara za a sako rukunin farko na mutanen da aka yi garkuwa da su daga Gaza, da misalin karfe 4 na yamma, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Qatar wacce ke taimakawa wajen tattaunawa a yarjejeniyar. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Qatar Majid Al-Ansari ya shaida wa manema labarai cewa yarjejeniyar ta farko tun bayan fara yakin a watan da ya wuce za ta hada da dakatar da bude wuta a arewaci da kudancin Gaza. Hukumomi a kasashen yammacin Afirka da dama na kokarin shawo kan cutar mashako da ta barke a yankin, ciki har da Najeriya, inda wani babban jami'in lafiya ya faɗa a ranar Alhamis cewa an yi wa miliyoyin mutane rigakafi domin cike giɓin rigakafin cutar.
Turare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai can an jima da karfe 4 na yamma a agogon Najeriya, za a jimu da wasu sababbin shirye-shirye. yanzu kuma madadin Muhammad Hafiz Baballe da yace ani gabatar da shirin da Solomon Abu da ya tsara shirin ya kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ne mun salafa Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi fa assalamu.